Naga kamar amarya bata motsa ba Naga kamar an gunga bai taka ba Saki jikinki amarya saki jikinki Sani ki taka amarya mai bikinki Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu muna murnar aure an gwaye da amare san fefe satirare sai na shagali yau da kidan aure sai na tarawa duka muna tare Mazami baya 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 haka mi baya 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 mazami baya 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 haka mi baya 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 ina kike amarya ta so amarya ina kike amarya ki fito fili amarya ayau an ga auren ki sai birna amarya kece dai ba kamar kyanan gurin kin ba dan ke ba babu kowa anan gurin kece ta farko kece farko ta farko kece ta farko kece farko ta farko kece ta farko kece karshe amarya ba sai da ce duba alamarin nan ba wai ganin idanu ba amaryar nan yau ke kowa yake duba a filin nan mazami baya 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 mazami baya 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 ango ina kake ko baka ji ni ba ango ina kake ko baka gani ba ga amma